kamana kamu da soyayya
in akwai kauna to akwai yarda ine muradina kofina
eh inda kina so na to kina
Come
on.